sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Majalisar Tawon Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka bayan an shafe makonni ana ta tafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fadi da halayyarsa da kuma zafin rai. An amince da nadin alkali Kavanaugh a babban zauren Majalisar Dattawan Amurka da ƙuri'u 50 aka san 48. Senator Steve Dance mai wakiltar Montana bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin daurin auren diyarsa. Wannan ya sa Sanata Lisa Muskowski mai wakiltar Alaska wadda a da ta yi yunkurin wato ba ta yi yunkurin kada ƙuri'ar amincewa ba ta canza ƙuri'ar ta daga ta rashin amincewa zuwa abinda ake kira ƙuri'ar kasancewa wanda wannan wani tsari ne mai hada ƙuri'un sanatan da yayi niyyar kada ƙuri'a amma bai samu daman zuwa ba da ƙuri'ar sanatan da ke zauren amma bai amince ba su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yadda. Yayin da sanatocin ke kada ƙuri'unsu masu zanga-zanga da suka yi cunkus a farfajiyoyin ginin majalisar na ta ihu suna cewa ba mu yadda ba kuma kun yi abin kunya. Bayan kada ƙuri'ar amincewar shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ta kafar Twitter cewa ya yaba tare kuma da taya majalisar dattawan murnar amincewa da alkali Brett Kavanaugh wanda ya kira shahararre. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Japan jiya Asabar inda ya gana da Prime Minister Shinzo Abe da kuma ministan harkokin waje Taro Kono. Da ya tashi zuwa Asiya ranar Juma'a Pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan ziyarar Asiya da Pompeo ke yi za ta hada da yada zango a Koriya ta Arewa wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan warerriyar kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 50.5 daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan Indonesia 191 waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin na tsakiyar Sulawesi a makon jiya suka rutsa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana wannan shirin ne ranar Juma'a wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar hukumomin gwamnatin Indonesia. Ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu. Adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600 banda mutane 2,500 da suka ji raunuka da kuma 113 da suka ɓace sannan kuma sai 70,000 da suka rasa muhallansu. Girgizar koko war gidar shugaban Amurka Melania Trump ta isa birnin Al-Qahira na kasar Masar jiya Asabar inda shugaba Abdel Fattah El-Sisi da matarsa Intasar suka marabce ta da liyafa. Bayan ziyarar fadar shugaban kasa da kuma ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Al-Qahira, Melania Trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan Masar na zamanin da kuma babban umudin Giza. Masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania ke ziyarta. kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leken asirin rundunar sojin Rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a watan wato a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taba yi a fannin leken asirin Rasha tun bayan yakin cacar baka bayanai yana nuna cewa batar basirar da yan leken asirin Rasha suka yi a kokarin su na kauce ma biyan tarar saba ma dokokin tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawo shi yasa asirin su ya tonu tun bayan da hukumomin kasashen Netherlands da Burtaniya suka bayyana sunayen jami'an leken asiri na sojojin Rasha hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a kwamfutoci ne wata kungiyar jarida ta bankaɗo sauran
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wanda ni Hafiz Ado Babala zan gabatar Yau shirin zai duba zabubbukan fidda ƴan takarar gwamna ne da aka gudanar a cikin fadin tarayyar Najeriya yayin da wasu jihohi suka gudanar da zaben lami lafiya wasu ko hakan ya haifar da darewar jam'iyyun gida biyu tsakanin su da uban gidan siyasar su yayin da wasu kuma suka raba gari da gwamnati wasu har yanzu tana kasa tana dabo bari dai mu fara takon daga jihar Borno da Yobe tare da Haruna Dauda biyu
Malam Ahmed Albanzur kenan jami'in da uwar jami'ar APC na kasa ta Turo da gudanar zaben takarar masu neman kujerar gwamna a jihar Borno ke bayyana Professor Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben tun da farko dai sai da mutane guda 10 suka janye daga takarar cikin mutane 21 dake takarar wannan kujera guda haka zalika a jihar Yobe wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da kuri'u 2,700 daga 97 yayin da Alhaji Yakubu Sidi Karasuwa ke biye da shi da kuri'u 23 Alhaji Aso Kulo kuma na da kuri'u 4 ita ma jam'iyyar PDP a jihar Borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da a bangare guda karkashin jagorancin Zannaga Dama suka gudanar da nasu zaben shi ma Alhaji Usman Badeli ya gudanar da nasu zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar PDP wanda ya samu halartar ƴan takarar guda biyu kuma barista Muhammad Wakil
yana dan dan gidan zakogwa wani ya gare sa shine nashi wato gangan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kai son kai wani kawai da ya ga shi wane shine mutumin sa ba zai tsaya bi kai nan abubuwa ba sai je
zaben da gudanar ta bangaren Alhaji Zannaga Dama dai ya samu wakilcin uwar jam'iyyar PDP wanda barista Gibran Akata ya jagoranci wannan zabe har ma ya bayyana sakamakon kamar haka
Mohammed Alkali Imam he scored 2785 votes Mohammed Wakil scored 20 votes and Kiari Ababukar scored 52 votes
Alhaji Kiari Ababukar din ya kira taron manema labarai wanda ya nisan ta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya da yace bai da kowanne daga ciki ba kuma bangaren Alhaji Usman Badeli su gudanar da nasu zaben wani suka bayyana tsohon minister samar da wutar lantarki wato barista Muhammad Wakil a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u mafi rinjaye
mun gode Haruna Dauda biyu daga nan kuma bari mu leka Bauchi da Gombe domin jin yadda ta kaya nan ma don haka Abdul Wahab Muhammad ne yake muna jagora
Professor Ahmed Bakur Muhammad chairman gubernatorial primaries election all progressive congress Bauchi state a lokacin goma 20 wa 212 an samu ra'a 87,512 Dr. Muhammad Alifati ya samu ra'a 2,886 Dr. Yakubu Lami ya samu ra'a 3,988 Barista Emi Abubakar ya samu ra'a 75,586 Captain Balaji Buri ya samu ra'a 2,539 Sannan wanda sai lalace 1,107 Sannan wanda bai amfani da su ba 1,686 Sannan kuma da sai lalace guda 24
Halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya Bala Muhammad Kauran Bauchi ya yi nasara. A jihar Gombe kuwa jam'iyyar APC ta zaɓi gwaninta shine Alhaji Inuwa Yahaya ya yi mata takara. A ɗaya gefen kuma ita ma jam'iyyar PDP mai mulki ta zaɓi Sanata Usman Bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019.
Yanzu bari mu gangara Kano da Jigawa tare da Mahmud Ibrahim Kori.
Jimlar masu kada ƙuri'a 2668 ne wakilan kwamitin zaɓe da shalkwatar jam'iyyar PDP ta nada suka tantance domin zaben masu neman tsayawa takara guda hudu. Masu muradin takarar sun hada da Honorable Hussein Namadi wanda ya samu ƙuri'u 154 da Tijani Ibrahim Kiyawa mai ƙuri'u 394. Sai barista Ali Sa'ad Birnin Kudu da ya sami ƙuri'u 30 yayin da Malam Aminu Ibrahim Ringim wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 2028. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne ya yi galaba a zaben da ƙuri'u 3,123 yayin da abokin karawarsa Pharmacist Ubala Hashim ya sami ƙuri'u 54 bayan da wakilai 3,212 suka jefa ƙuri'a. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne ya sami tikitin takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin Inuwar jam'iyyar APC da ƙuri'u 2,700,000. A bangaren PDP kuwa tsagin Sanata Rabi'u Musa Kwankwasa ne suka ce sun zaɓi Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda zai wa jam'iyyar takarar gwamnan Kano kwana guda bayan shalkwatar jam'iyyar ta PDP ta sanar da tage gudanar da zaben a Kano. Sai dai bangaren shugabancin jam'iyyar ta PDP bisa jagorancin Sanata Mas'udi El Jibril Doguwa na cewa
ba zaɓe aka yi ba illa karfafar ba, kuma muna so mu tabbatar da mutane cewa gaskiya shine da yake mata su zo su yi zaɓen nan ba su suka zo su kai ba, saboda haka wannan ya sa ba zaɓe aka yi ba illa wasan bai kai.
Mun gode Mahmud Ibrahim Kori. Yanzu kuma bari mu leƙa Zamfara, Sokoto da Kebbi tare da Murtala Faruku Sanyinna.
Tuni da jam'iyyar ta APC ta kammala zaben fitar da gwani na gwamna a jihar Sokoto, inda mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya lashe zaben, inda a jihar Kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya akan gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin dan takararta ba hamayya. A bangaren jam'iyyar PDP kuma a jihar Sokoto, jam'iyyar ta tabbatar da tsohon kwamishinan kananan hukumomi Manir Muhammad Dan Iya a zaman dan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba. Haka lamarin yake a jihar Zamfara, inda jam'iyyar ta PDP ta yi matsaya akan tsohon dan majalisar wakilai Bello Mutawalle shi ma ba tare da hamayya ba, biyo bayan sulhun da aka yi wanda ya yi sanadiyar janyewar ɗaya dan takarar Sahabi Yaku. To sai dai a jihar Kebbi kam zaɓe aka yi na fitar da gwani tsakanin 'yan takara hudu na jam'iyyar ta PDP, inda Sanata Isa Galaudu ya yi galaba da rinjayen ƙuri'u akan abokan takararsa Sanata Umar Tafida da Buhari Bala da kuma Abubakar Malam.
Mun gode Murtala Faruku Sanyinna. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da jihohin Filato da Nasarawa.
Babu wanda muka hana, mu a matsayin mu na iyaye mun sa abun a faifai mun baje mun ci, duk wanda yake da bukata yazo ya gwada.
Akwai gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau, wane ne yayi nasara?
A zaben da muka yi, wannan zaben da yana zama kamar zaben gida ne, domin duk wanda suka tsaya a takarar neman tiket neman su zama zakaran a jam'iyyar PDP ba zabe ne wanda kamar yaki ba. So Allah da ya taimake mu muka yi zaben a cikin lafiya, a tsohon General Husaini ya samu cin nasara.
Jeremiah Husaini kenan.
Jeremiah Husaini wanda Martin Bugadoshi ne ya ce.
To mutane nawa suka shiga ta wannan takara?
Mutane biyar.
To wani matakai kuka bi har kuka samu wanda ya samu nasara?
Da muka bi shi ne kuwa
sanon bi gaskiya mu bi abuci inda ya kamata a ci zabe.
Mun gode Zainab Babaji. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal dake kudu maso gabashin Najeriya.
A jihar Oyon Kudu maso yammacin Najeriya, jam'iyyar APC ta yi zaɓen fidda gwaninta a cikin nasara duk da yawan 'yan takarar gwamna, inda 'yan takarar suka rika janyewa ɗaya bayan ɗaya a filin wasar Lekan Salami dake Adamasuga Ibadan, suka barwa matashin ɗan siyasa Adegoke Adelabu mai laƙabin Penkelemensi 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC dai da kansu ɗaya bayan ɗaya suka bada sanarwar janyewa.
Ni tori pe a fe ki egbe wa ko ma lo wa ju si ni tori pe a fe division ninu egbe wa I am stepping down for Adebayo.
A jam'iyyar PDP ko Mr. Sai Makinde ne aka tsaida dan takarar gwamna, inda ya sami ƙuri'u 2772 ya kada Sanata Hamzat Ayo Adesanya mai ƙuri'u 21 kacal. Sai dai Sanata Hamzat Ayo Adesanya ya yi ƙorafin cewa an yi mishi ba daidai ba a wajen zaɓen fitar da gwanin. Haka zalika na ji ta bakin wani mazauni birnin Abeokuta a game da yadda zaɓen ya gudana a can.
Ba mu labarin yadda zaɓe gudana na fidda gwani na jam'iyyar APC.
Har yanzu da kan fidda gwani na jam'iyyar APC a nan jihar Ogun tana sama ne tana dabo. Domin har yanzu ba cin ba matsaya ba. Abin da ya faru shi ne yawancin mambobin APC da suka bi yin zaɓe an karraba musu kuɗi ne dan gandun ne ba biyo ba. Za ka gani an raba mutane wasu ɗaya wasu naira 2000 haka kowa ya koma gidan shi ba tare da an yi zaɓe ba. To har yanzu da jihar Ogun
yan takara mutane nawa ne suka yi takarar gwamna ko kuma suka shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar APC? To yaya ake ciki batun jam'iyyar PDP?
Hassan Umar Tambuwal. Bari mu rufe da jihohin Kudu maso Kudu tare da Lamida Abubakar Sokoto.
Zaɓuɓɓukan fitar da gwani na jam'iyyu daban-daban a jihar Rivers ya bar baya da kura. Kura kuwa ita ce ta tashe-tashen hankula da aka yi, kuma jam'iyyar APC a jihar ta Rivers ta rabu gida biyu tare da bayyana sakamakon zaɓe wanda ya kasance gida biyu na ɓangaren ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi da kuma yadda suka ce sun lashe zaɓen na fitar da gwani, wanda hamshakin ɗan kasuwa nan Musa Tanyakul da ke ɓangaren Amaechi ɗin ya yi nasara. Sa'annan ɗayan ɓangaren Sanata Maganus Abe da ke adawa da ɓangaren Amaechi ɗin ya tsayar da ɗan takarar gwamna ya ce shi ma ya lashe zaɓen. Dangane da wannan rudani da aka shiga, na ji ta bakin shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Rivers Musa Plako Jikanya ya ce, ya ce kawo yanzu babu wani tashin hankali, an yi zaɓe lafiya a jihar Rivers. Da Musa Tanyakul shi ne ya lashe zaɓen na fitar da gwani a jihar Muta Rivers. Barisa Wagu Bombs shi ne mai magana da yawun Sanata Abe ɗin, wanda ya ja daga da ɓangaren tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi ya ce, yana cewa ne a namu ɓangaren gefen ministan Amaechi ba zaɓe aka yi ba, illa kawai naɗi ne kawai. Saboda haka mun tsayar da namu ɗan takarar gwamna Sanata Abe, kuma mun yi watsi da zaɓen ɓangaren Amaechi. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP a jihar jihar Ribar sun gudanar da zaben fitar da gwani a jihar Lamai Lafiya, inda suka tabbatar da zaben gwamnan jihar ta Ribar Farisa Nyansoboke. Jama'a a jihar Cross River an gudanar da zaben fitar da gwani, sai dai kuma rigima bata kare ba, inda aka samu yan takarar gwamna guda biyu a jihar. Kowane bangare yana ikirarin shine dan takara, musamman bangaren ministan yankin Niger Delta Faso Usani Oguru Usani na jam'iyyar APC, da kuma bangaren Senator John Uwan Inom.
Mun gode Lami da Abubakar Sokoto. To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk wakilanmu da suka taimaka shirin ya hadu, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Hafiz Ado Babale ke cewa sai wani satin idan Allah ya kai mu.
Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ni ta aiki da wannan makaman, kuma in zan saida mana bindiga yana saida mana AK-700 din nan, kuma na saye shi a hannunsu kusan 950. Muna samun kuɗi ga kinnafin din nan sosai, muna samun wata ran mu samu miliyan 10, miliyan 5, miliyan 7, miliyan 6, miliyan 5 zuwa miliyan 4, miliyan 3.
Yanzu haka dai satar mutane domin neman kuɗin fansa na ƙara kamari a Najeriya, a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da kuma kadawar iskar siyasa, lamarin da yanzu haka ma ke fahala jama'a bacci.
Shi ne su biya kaza ko su kama, yanzu ma an kama yara wajen guda 7, in sabon da haka musu da su. Kuma su ko kai yanzu ko kuma ne, yanzu ko mai fansa a hannunsu.
Wato in suka zo su suka kama yara su ce sai an ba su kuɗi?
Sai an ba su kuɗi, sai kuma ba ba su kaje su kuma.
Sun kama yara, wasu yara kenan sun tafi da su?
Sai sun kama wasu yara, sun zaga kuma sun kashe mutane guda 9.
Yan uwan wurin da aka sace, sau tari sun fi son biyan fansa maimakon sanar da 'yan sanda sakamakon irin halin da akan shiga na firgici, kamar yadda wannan da aka garkuwa dan uwansa a kwanaki ya tabbatar.
To gaskiya mun shiga wani hali, duk mutumin da aka ce yau kana tare da shi ga shiga halin da yake ciki, kai kana tunanin baka san wani hali yake da shi yake ciki cikin wancan ba, kaga maybe ko suna dukanci ko suna azabtar da shi, wannan duk ba za ka sani ba, ba a bashi abinci ba kaza ba za ka sani ba. To gaskiya ba za ka ji daɗi, bacci ma ba za ka yi ba, baccin ma ba zai zo ba. Da aka saci wannan mutumi sai da muka je muka biya kuɗi kafin nan aka.
To ba ku sanar da jami'an tsaro ba ne wata kila su kwato shi?
Eh, to mun sanar da su, sun ce suna iya kokarin su ganin cewa za a kwato shi. To kaga garin mu jira mu ce sai an dauki, kaga za a dauki kawan lokaci. To kaga muka ga kawai ya dace mu biya kuɗin kawai mu.
A da dai akan garkuwa ne a wajen da ake harkar tono mai, musamman ma Turawa, kana kuma suna satar danyen mai daga buta tunda suke bi ta cikin koramu. To amma a yanzu sai lamarin ya sauya, inda aka mai da batun sana'a. To wai ko me ke jawo haka a yanzu? Malam Muhammad Awal Zaria, wani manazarci ne a Najeriya, ya ko bai na dalilan sayar salon.
Akwai matsala ta abin da shafi security ta tsaro, ana fama da shi a Najeriya kwarai da gaske. Kusan nan kuma akwai matsala wanda ake maganan yawan mu'amala jama'a da makamai, wanda sun shiga wurare da yawa, kowa yawanci da mafasa makamai a hannunsu. To a gaskiya wannan abubuwan sun taimaka kwarai da gaske wajen haɓakan wannan mummunan sana'a ta garkuwa da jama'a. Kuma akasarin ka duba yanzu abin ma yanzu da muke ji shi a wasu yanki na ƙasar nan, yanzu abin ya dawo kusan ma har kusan zan iya cewa ma yanzu baka ma ba ma yadda tsakaninka da makwabcinka. To a gaskiya wannan abubuwan na faɗa baya sun taimaka kwarai da gaske, musamman matsala tattalin arzikin ƙasa.
Yanzu ya koma sana'a kenan?
Yeah, to a gaskiya a masu yin sana'a ce tunda suna samun kuɗi mai yawa, kuma in mamaki shi ne da yawa su kan yi su tafi. Sannan kuma akwai abu ɗaya wanda ya kawo da gwamnati ta sani, mutane nan ba suna abin da suke ba suna yi ba, ana communicating da su ba da waya, kuma an ce sannan kowace waya kowace layi a yi register. To amma kaga ya za a iya ce wanda suka sace jama'a suna waya amma a kasa gane inda suke, har a kama su, a za a kuma matsala.
Kwa kwanakin nan ma sai da masu garkuwar suka ci karen su ba Abubakar Ajiyan Adama da Taraba ba, a yayin da ma hukumomin tsaro ke cewa sun tashi tsaye. SBW misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya, ya ko bayyana irin matakan da suka dauka yanzu.
Mun tashi tsaye ainihin domin mu tabbatar da cewa mun kawo ƙarshen irin waɗannan ayyuka, kuma yanzu mun samu sauƙinsa sosai domin a cikin kwanakin nan mun yi nasarar cafke waɗanda muke tuhumar su da hannu a cikin waɗannan ayyuka na kama mutane domin garkuwa da su da kuma karɓar kuɗin fansa. To tun lokacin da muka fama su zuwa yanzu waɗannan ayyuka irin na waɗannan yan sabon ya rubu farai da gaske da yadda da aka sani wannan kuma wani babban nasara ne wanda rundunar mu ka yi a waɗannan sabon.
To kaman kawai yanzu kaman mutane da kuka kama na masu garkuwa da mutane suna neman kuɗin fansa kaman sun kai nawa kawai yanzu?
Eh to kamar cikin waɗanda yanzu da nake maka magana muna da mutum guda hudu a hannun kuma abinda ina so ka fahimta nan shine waɗannan mutanen ba wai su ne kare su suna da kungiya-kungiya wanda muna kira gang-gang kenan. So kaga kuma gang din ya kasu ya kai kashi uku wanda yin binciken da muka riga muka yi muka fahimta cewa suna da kam-kam nasu inda kuma suna kai mutane su aje su kafin su kai kudin kan fansa. Sun ma nuna mana kira mana sunaye waɗanda suka kama su suka kari fansa kafin suka fito wanda su ma muka kira suka zo suka tabbatar mana da haka sannan suka tabbatar mana da inda aka kai suka tabbatar mana da nawa suka biya suka tabbatar mana da yanayin kwanakin da suka yi a hannunsu. To daga nan kuma bayan nan muke da sauran waɗannan members na waɗannan gangan din har yanzu suna nan muna neman su domin da waɗannan suka shiga hannu wato su waɗansu yan kungiyan kaga dole ne waɗanda da mun da hannun su ciki za su fara gudu don su boye amma dai kamar yadda muka yi nasarar tattara wannan kungiyan ya tafi gudun su dole ne za mu nasarar kama su a ƙarshe.
Koma da menene dai wannan matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fasa da ta zama babbar barazana a tsakanin al'umma a Najeriya ganin yadda a wasu lokutan akan take rashin sa sai kaga waɗanda ma aka garkuwa da su sun rasa rayukansu garin kokarin ceton su ko kuma idan aka dauki tsawon lokaci ba a kai wa masu garkuwan kuɗin fansa ba batun da wasu ke ganin sai ko an haɗa kai da yan sa kai na banga ko kuma yan sintiri. Alhaji Ali Kwara wani fitaccen mai yaki da bata gari ne a Najeriya ya ce akwai ma buƙatar katun tara zuga mai da irin waɗannan ƙungiyoyi na banga yayin da ce su ma jami'an tsaron akwai bata gari da ake haɗa baki da su wajen ayyukan aisha.
Kamata a samu real hunters ƴan ƙasa wanda ba su da laifi a jikin su wanda suka iya harbi amma yanzu kaga yanzu a nan numan an samu dismissal ko menene na soja ya ce shi sarkin bakani a wajen mu ma a Bauchi state akwai dismissal amin shi ma ya ce sarkin bakani daga duka ƴan fowan nan sun shigo suna ta cewa su maharba ne wal ba maharba bane to barin ga ma kowanne a garin su ya san ƴan bangal ya san baraye kowanne police ya shina sarki ya shina talaka ya shina don haka kawai sun fi karfin mutane ne saboda su mara gaskiya suna da shabran mafi yawan wanda ake nunawa ake kidnapping su repentant amurabar su suke pointin masu fulani masu kuɗi suna kama ya'yansu wanda kuma ga masu bindiga a jeji suna sace ya'yansu a je a kama a sace ba za a je a kamo ba da jami'an tsaro akwai bad air da suke bitin masu kyau bata garin sun fi masu kyan baki masu baki masu kyawu sun cika haƙuri sun ga ƙasar ta ɓaci sun yi shiru amma duka an gwamnati ta shiga ta gyara police ta gyara soja a sa musu ido duk magancan wani dan banga ko wani repentant armed robber ya zo gyara Najeriya ƙarya ne da haka Najeriya ta shi ta tsaya ta gyara sojanta da police ɗinta a gyara ƙasar nan amma in har za su bari duka system din zai lalace.
Koma da menene dai fata ko shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagaran kundila. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.
meilleure musique et les dernières